daya kafa suna nan sun raye wurin su uku da Muhammad da Isa da Musa sun musulunta. Kuma abin mamaki iyayensu duk ba musulmi bane. Wancan karan da suka zo nan sun kawo min karan matsalar da suke samu a ƙauyen su ne. Shine an fara kuntata musu. Kuma kuntata wannan masu bautar maguzanci ne suke kuntata musu. Domin Christianity ba a yarda da shi sosai kamar yadda ake yin shi a nan arewa. Ba a yarda da shi a kudu haka ba. To wajibi ne mu san wannan, mu je mu yaɗa da'awa ta musulunci. In ko ba haka ba yanzu wannan makarantar dake Afiko tana da dalibai guda 17 a Jami'ar Islamiyya dake Madina. Dalibin wannan makarantar ta can garin, dan garin Asaba, dan jihar Bendel, shine na daya a daura da aka yi bara waccan. Nyamuri a garin Kano, a tsakiyar garin Kano aka yi jarabawa ga 'ya'yan Hausa, shi ya musu na daya wajen su 500. Bahaushe yana nan da an taba shi a ce mu iyayenmu da kakanninmu duk Hausa duk musulmi. Shikenan anan ka kwana, to anan zaka tashi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Gaskiya akwai buƙatar fage sosai saboda ainihin a amsa mutane tambayoyi. Kuma muna fatan kamar yadda jama'a suka yi mana haƙuri har aka kai ga ainihin wato amsa wato yin wa'azozin nan, to Allah muna buƙatar su ƙara mana 'yan mintuna kaɗan ba dan komai ba, domin waɗannan saƙonnin da muka isar da su zan yi amfani da minti 10 rak ko minti 15. Akwai 'yan uwanmu waɗanda ke zaune a anguwan nan, 'yan muciya ne su, amma mai yiwuwa baƙi ne, suna jin ana ta maganar da'awa nan. Wani ma musulmi ne sai je zauna ya zage mu a gaban arna, bai san ma'anar da'awar da ake ba. Shi yasa muke neman a yi mana ainihin arzikin minti 10 zuwa minti 15, manufar da'awan nan tamu mu dan juye ta, kuma mu bayyana musu ga wanda baya jin Hausa. Domin abin da ya cuci addinin musulunci a ƙasar nan, duk wa'azin da muke da Hausa muke. Shi yasa kullum in ka je ka samu mutum sai ce to ai musuluncin na Hausawa ne, to musulunci dai ba na Hausawa bane. Dan haka ni kan sai in ce bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah the beneficent the merciful. Indeed all praise is due to Allah. We praise him and seek his help and forgiveness. We seek refuge with Allah from our soul's evils and our wrongdoings. He whom Allah guides, no one can misguide. And he whom is misguided, no one can guide. I bear witness that there is no true God except Allah alone, without any partners. And I bear witness that Muhammad is his messenger and his servant. All you who believe, revere Allah the right reverence and do not die except as Muslims. All people, revere your Lord who has created you from a single soul, created from its mate, and dispersed from both of them many men and women. Revere Allah through whom you demand things from one another and cherish the ties of the ones. Indeed, Allah is ever watchful over you. All you who believe, revere Allah and say just words. He will then rectify your deeds and forgive your sins. He who obeys Allah and his messenger has certainly achieved a great victory. Verily, this best speech is Allah's speech. The best guidance is Muhammad's guidance. And the most matters in creed or worship are those innovated by the people. For every innovated matter is al-bid'ah, and every bid'ah is an act of misguidance, that whoever initiates it will reside in the fire of hell. Defining our mission. My dear brothers and sisters, my dear listeners, whether you are a Christian or a Muslim, we are inviting you to cooperate with us. Listen to what we are saying. Listen to what we are preaching to. We are calling to the word of Allah, that is Al-Quran, according to the message brought by his servant, the last messenger of all, that is Muhammad, the son of Abdullah. May peace and glory of Allah be upon him. I want to define our mission. For so many of you who live with us here in Muchia area, Ozaria,
or sabon gari local government area or any part of this state of or country has been listening or has been hearing about our propagation. But so many of you have been questioning, what is this da'wah all about? What are we calling people to? It means that they want us to define our mission. In defining our mission, I said, our goal in works, in our works, is propagating the true da'wah. That is the true calling of Allah that drives from Allah's book. That is the Quran and His Messenger's Sunnah. This is a duty that every Muslim should cherish. Allah says in the glorious Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Let there arise from you a group of people inviting to the good, enjoining the right, and forbidding the wrong. Those will be the successful. This da'wah, this propagation of ours, has two fundamental aspects. I hope you will cooperate with me, listen to me, and listen attentively to what I'm saying. And you have right to ask any question of your choice after finishing my explanation and my preaching. Or you can write it, or you can come straight forward to the table and ask me face to face. But the da'wah or the propagation has two main fundamental aspects. These two fundamental aspects are as follows. A. At-tasfiyah. We mean by at-tasfiyah cleaning and purifying the Islamic beliefs and practices. B. At-tarbiyah. We mean by at-tarbiyah guiding and educating the people according to the purified teachings of the Islam. Allah indicates that this was the Prophet sallallahu alayhi wa sallama message. Allah says in the Quran, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Surah Al-Jum'ah, Al-Ayat Al-Thaniya. The translation says as follows, it is He who has sent among the unlettered a messenger from themselves reciting to them His ayat, that is His verses from the Holy Quran, purifying them and teaching them the book and wisdom, that is the authenticated sunnah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, although they were before in a clear deviation. This is Surah Al-Jum'ah, chapter or verse number 2. This is also an obligation on every Muslim. This is not an obligation to Albani, it's not an obligation to Sheikh Gumi, it's not an obligation to Sheikh Didat, it's an obligation to every single Muslim. That is to propagate, to convey, to give explanation to the Word of God according to his ability, as Allah commands in the Holy Quran. Allah says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Surah Al-Ma'idah, Al-Ayat Al-Thaniyah. The translation says as follows, help one another in righteousness and pity, and do not help one another in sinning and transgression. In this case, our mission is then to propagate the Islamic teachings in its various areas as follows. These are the main areas that we used to teach, that we used to give our propagations, our sermons, our khutbah, our preachings, our explanations. These are the following various areas we use to give commentary and propagate the da'wah. Number one, correcting our beliefs and practices. That is, we should revere, study, comprehend, and implement the noble Quran and the prophetic authentic sunnah. That is, the sayings, the actions, the commands of the Holy Prophet in accordance with the understanding and practicing and practice of the righteous Salaf. The word Salaf is derived from the originated Arabic word Salafa, Yaslifu Salafan, Fahuwa Salafiyun. Salafa, Yaslifu, Salaf, Salafi. The word means past. That is, the prophet and his companions and their true followers. That is, we should study the way the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam lived with his family, with his friends, how Prophet Muhammad lived with the Christians, with the Jews, how Prophet Muhammad set up his wars, Islamic jihad, and other aspects of life, and how the companions of the Holy Prophet used to practice those teachings by Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. In this case, we are calling people to come and implement the noble Quran and the prophetic authentic sunnah in accordance with the understanding and practice of the righteous Salaf, that is, the Prophet and his companions and their true believers and followers, who are described in the following verse of the Quran. Allah says in the most glorious Quran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة الآية رقم 100. The translation says as follows: The first to embrace Islam among the Muhajirun and the Ansar, and also those who follow them in the best way, Allah is pleased with them and they with Him. He has prepared for them gardens beneath which rivers flow. They will abide therein forever. This is a supreme success. Those, the guidance of the Salaf, is the only true guidance. This is what we are calling people to. That the guidance of the Salaf, the guidance of the Holy Prophet, the guidance of the Sahaba, of the companions, and the true followers of the Prophet and his companions is the only authenticated guidance, is the only accepted guidance in the sight of Allah. Furthermore, the beliefs of the Sahaba are the only acceptable beliefs. Allah says in the glorious Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. The translation says as follows: So if they believe as you believe, they are indeed truly guided. Allah warns against following any guidance other than the messengers and his companions. Allah says in the Holy Quran, or in the glorious Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. The translation says as follows: Whoever opposes the messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers, we will give him that he has chosen and let him into hell. What an evil destination. This is the first way that we propagate our da'wah, our teachings. That is, we are calling people to come and practice the Holy Quran and the Sunnah according to the teachings and practice of the Holy Prophet and his companions and their true followers. Second, inviting to the true religion. We are inviting people to come and worship with us. The true religion accepted in the sight of God. That is, we should contribute to educating, guiding the Muslims to adopt the true religion of God, acting according to its teaching, and adorn themselves with its virtues and ethics. We should also contribute to inviting the non-Muslims, the Christians, the Jews, the pagans, and all those that are not following the true religion of God, that is Islam. We are inviting them to the unadulterated truth of Islam. This is the only way for any person to attain Allah's acceptance and achieve happiness and glory. Allah says in the Quran, "Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." The translation says as follow: by time, the human being is surely in loss, except for those who believe, do righteous deeds, enjoin one another, enjoin upon one another the keeping to truth, and enjoin upon one another patience in adversity. This is the second way that we propagate our da'wah, our calling. That is, we are calling people to the true religion of God, that is Islam. In the Holy Quran, Allah says, "Inna deena inda Allahi al-Islam." The only religion accepted in the sight of God is Islam. Before the advent of Islam, God accepts you as a Jew if you are a true follower of Moses. Before the coming of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, that is before the revelation of the Holy Quran, if you follow the Bible, if you follow Jesus, that is Prophet Isa alayhi salam, you are a true believer of God. But now, the only accepted religion in the sight of God is Islam. God will never accept any religion except if you are following the true religion of Islam. The third way we propagate our da'wah, our calling, is warning against deviant beliefs and practices. That is, we should caution the Muslims and exhort them, advise them, give them good words against any beliefs or practices aligned to the pure teachings of Islam, such as shirk. That is putting partner to Allah. Allah will never accept you if you believe in Trinity of God, because there is no God but Allah without any partner. Jesus is not a son of God, neither to be a begotten son of God. Because it is stated in Christianity that we are all children of God, but Jesus is the begotten son of God. This is wrong. Jesus is not a son of God, neither to be a begotten son of God, neither we to be his children. We are not children of God. We are servants of God. And Jesus is a prophet, is a messenger of God. This is the true stand of Jesus. If you say Jesus is a son of God, you are abusing Jesus. Jesus will never accept you. Therefore, we are calling you to come and embrace Islam. Islam is the only religion that you worship God without shirk, without putting any partners to him. The true religion of God is Islam. And the only God is only one God. There is no Trinity of God. God the Son, God the Father, God the Holy Ghost is wrong. But God is one. And Jesus has no any other God than the only one God. But the problem with you, my fellow Christians, brothers and sisters, as your reverence, your pastors do not allow you to go into the Bible deep and wide. They only put you in a small cave and they lock you up. This can't be acceptable even in the psychological meaning. Allow somebody to go into knowledge deeply and widely. Don't put him in a small corner and then attack him without knowing what is going on the main street. That is wrong. Therefore, my fellow Christians, brothers and sisters, I call upon you, if you have any question that you want to ask about Islam, Islam answer any question that you have in your mind. Please, if you have any question, you are right and you have the right to come straight forward to the table in order to ask or to write it, or you can meet me in my house, in my shop, or you can even invite me to your own congregational church. I'm ready to accept that invitation because we want to spread, we want to propagate the true religion of God. The true religion of God. We the Muslims, we believe in Jesus, but we don't believe that Jesus is the Son of God, because that is wrong even according to the Bible. The Bible will never accept you while you are saying Jesus is the Son of God. No. Jesus is neither God nor a son of God, but Jesus is a messenger and a servant of God. Mary is not a God. Mary is not God. Mary is the mother of Jesus. And Jesus is born by miracle. Don't just put on your mind, Jesus is born without a father, then God, Allah, the true God, is the father of Jesus. Why? Because he doesn't have a biological father. That is wrong. Adam, does Adam have a biological father or mother? No. Adam doesn't have biological father, neither biological mother. So what do you say about Adam? Do you say that Adam is a God? No. Do you say that Adam is God? No. Do you say that Eve, that is Hawa, is she a God? Because she was born without a father. So I am here by calling you, my fellow Christians, brothers and sisters, please come and embrace Islam. Islam is the only true religion, but Allah will accept you in the day of judgment without any question. Without any question. But in the day of judgment, if you believe that Jesus is the Son of God, Jesus will never believe in what you are saying. And Jesus is coming back, definitely. It is stated there in the Quran. It is said by our Holy Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, that Jesus is coming back. So I am hereby calling you, please, be listening to what we are preaching about, read what we are writing. If you have any question of your choice, you can send it to us, you can meet us. We are not your enemies. You don't supposed to fight us. We don't supposed to fight you. We are practicing the true religion of God, in which we are calling all the people to come and accept the religion so that we worship God together. And this Islam is not for the Hausas. Islam is not for the Fulanis. The religion is not for the House of Fulani or the Kanuris or any other Muslim in northern part of the country. But Islam is a true religion of God, is a true religion by God and for all. If you are an Igbo by language, or you are Yoruba by language, by tribe, Islam accepts you. Islam does not reject you. We did not inherit this religion. We also accept the religion so as our father accept the religion. Therefore, we are calling upon you to come and accept the religion. But it is unfair as a Christian to fight against a Muslim. And it's unfair as a Muslim to fight against a Christian. Our Prophet Muhammad lived at Medina with Jews, pagans, Christians. And there is a very big understanding. There is a very good understanding in between them. So as we want to live together with you, the Holy Prophet used to call the Reverend Fathers, the pastors. He invites them to his own mosque, and they used to invite him to their various congregational areas and churches in order to discuss about the religion. Therefore, it's not a matter of quarreling. So we are calling to the true religion of God. This is the third way in which we practice and we propagate our da'wah. That is, warning against deviant beliefs and practices. In this regard, we caution the Muslims and exhort them against any beliefs or practices aligned to the pure teachings of Islam, such as shirk and bid'ah. Bid'ah means innovation. Islam does not allow you to innovate something, to bring something into the religion that is not inside the religion. Islam fights against innovation. Innovation is not acceptable in Islam. So we are fighting against innovation, putting partners to God, and other bad beliefs. The fourth way in which we propagate this da'wah is purifying the sunnah. That is the sayings, the traditions, the practices of the Holy Prophet and his companions, his family, and the member of his friends. We shall contribute to cleaning the sunnah of weak and fabricated narrations. Wrong beliefs and practices deriving from weak reports have made the beauty of Islam and prevented the Muslims' advancement. The duty of preparing the sunnah is so vital that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, praise those who perform it by saying, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. The translation says as follows: this knowledge will be carried by the trustworthy ones of every generation. They will expel from it the alterations made by those going beyond bounds, the false claims of the liars, and the false interpretations of the ignorant. This is an authenticated hadith recorded by Al-Imam Al-Khattabi and Ibn Adiyyin. The fifth and the last way in which I want to summarize by which we propagate this da'wah is liberating the Islamic truth. Liberating the Islamic truth. That is, guided by the Islamic principles, we should contribute to reviving the Islamic truth and opposing stubborn adherence. The Holy Prophet said, "Kunu ibadallahi ikhwana." Be worshippers of Allah, brothers. The sixth and the last, not the least, is presenting the Islamic solution. We shall contribute to providing realistic Islamic solutions to contemporary problems and strive towards resuming a true Islamic way of life and establishing a true Islamic society governed by Allah's law. Allah says in the most glorious Quran, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Hence, judge between them in accordance with what Allah has revealed, and do not follow their errant views. We call upon all Muslims to support us in carrying out this noble trust. This will surely alleviate and honor them and spread the eternal message of Islam all over the earth. As Allah's true promise says, هو الذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
It is he who has sent his messenger with guidance and the religion of truth in order to make it prevail over all false religion, however hateful this may be to the pagans.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
These are the various areas in which we propagate our da'wah, our calling. This is the real definition, or this is the way we define our mission. In this regard, I can say that briefly I have finished delivering my message tonight to my dear listeners and viewers. I am now listening to your questions, and I will answer only those that I know. But Islam answers any question. I am saying now that if I cannot answer the question, if I am not capable, if I don't have ability to answer the question, one of our Muslims brothers can answer that question. This is the brotherhood of Islamic teaching. Good night. Assalamu alaikum. To Adawa Hausa. To jama'a muslimi, wannan ita ce manufar da'awarmu. Mai tambaya sai yayi. Turawa a ga fara wa'azin nan. Kana da yancin ka rubuto mana da gayyata mai wata mai zuwa sai mu tafi anguwarku. Amma ga ka'ida. Ba mu neman ko kabo a hannunka dan ka gayyace mu, ka san wannan. Ko abincinka ba mu so ka dafa mana, kakka ce ka gayyace mu zaka tashi kanka tsaye. Ba mu son komai wurinka. Amma duk inda zaka gayyace mu ya zan kana da cikakken yanci. Kakka gayyace mu kofar gidan da ba a je a ce ba a son mu je. Mu ba ma wa'azin dole. Ɗaya kenan. Na biyu, inda duk zaka gayyace mu ya zama ba nan kusa ba ne, domin kaga tunda an yi wa'azi nan kusa. Ai ba daidai ba ne yau kuma a ce gobe za a yi nan gaba da primary ɗin nan. Ya kamata a ce wa'azi na gaba za a yi shi kamar hayin Ojo, ko kuma za a yi shi Marmara, misali ko? To mun aje dai duk wata za ku rinka jin sanar wannan, in Allah ya so a gidan rediyon Najeriya na Kaduna za ku rinka jin sanar wannan dukkan masallatan juma'anmu na Ahlus Sunna da ke nan kewayen Zaria. Za ku rinka ji dukkan masallatanmu na salloli biyar. Za ku rinka ainihin ganin kuma ana makala waɗannan ainihin wato takardun gayyata insha Allah. Kuma wannan wa'azi gaskiya kusan kullum a cikin shi muke. Yanzu yadda ka ganni nan tsaye, to gobe in Allah ya so iwar haka kuma ina Kano. In Allah ya so gobe da daddare ina Kano, gobe kuma za mu tafi Kano. Gari na wayewa kuma muna da wa'azi a nan Kano ɗin, amma a cikin jami'ar Bayero. To haka aiki. In ba mun tafi ainihin neman harkar rayuwar ba, to mun tafi neman da'awa. Wannan shine abin da muka tasa gaba. In kaga ka gayyace mu ba mu je ba, kakkai zargi. Mai yiwuwa gayyata ta zo daidai da gayyatar wasu ne. Misali yanzu muna da gayyata Gusau. Muna da gayyata Misau. Gusau da Misau daban. Gusau jihar Zamfara. Muna da gayyata Misau jihar Bauchi. Muna da gayyata Maiduguri. Sannan a Maidugurin can gaba kuma ma da Maiduguri muna da gayyata. Mun gama wa Maidugurin wani gari da suke cewa Doron Baga. To yadda ka ji wannan kuma haka, in an buga an tafi ƙasa arnan nan, haka nan ma in an aiko mana da gayyata haka za mu je. Wallahi zama bai same mu ba, domin wannan zaman shine kakanninmu can da suka gabata, Allah ya gafarta musu. Zaman da suka yi ba su je sun yada addini a ƙasashen arnan nan ba, shi yasa arnan nan suka zama maƙiyanmu. Inda an nuna musu addinai da dama, galibi ba za su ainihin waye gari su zama yadda suka zama ba. Yanzu baka ganin aikin da Sardauna yayi, ai suna shakka su zagi Sardauna. Amma sai ya zama mu yanzu ba a karantar da su addinin, sai dai a zalunce su. Gaskiya saboda Allah, wannan shine tsarin da muke wajen ainihin yada wannan da'awa din, kuma a shirye muke duk wanda ya gayyace mu za mu je. In ya gaba mu je ba, kai ya zargi mewa ya yi mana karo da wata tafiya ne, domin kusan kullum ana cikin alkawari ne. To kaga ko ba zai yiwu a saba alkawarin wannan dan a cika wannan da ya zo ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kuma gaskiya kafin mu fara amsa tambayoyin nan, gaskiya wajibi ne mu gudanar ko mu gabatar da godiyarmu. Godiya ta musamman za mu gabatar da ita ga shi mai gidan nan wanda yake babanmu ne, Alhaji Umaru Haska.
akan goyen baya da ya bamu muka yi wa'azi a wurin nan mun yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri muna fatan kamar yadda ya bamu wurin nan muka yi wa'azi Allah ya bashi fili a gidan aljanna Allah ya gina mishi gidaje a gidan aljanna Allah ya gafarta wa iyayen shi wannan ita ce addu'ar da muke mishi sauran al'umma kuma da suka bamu hadin kai wajen sauraron mu Allah ya saka muku da alheri sannan muna gaya muku mu ba annabawa bane muna iya kuskure muna iya daidai meyiwa abin da muka fadi anan din nan meyiwa wani abin ya so sa maka rai wallahi kai hakuri mu masu da'awa ne kamar likita ne in ya gandarawa danka allura ba kin shi yake in danka bai da lafiya ai ba za ka jika mishi ainihin sukari ya sha ba madaci kake jika mishi meyiwa wata magana da muka fada anan baka ji dadin ta ba amma wallahi gyara ake so ayi to amma mu ba mu da ja in muka fadi abu ko muka aikata abu in aka ce kuskure ne to mu abin da ba mu so ba mu san aje gefe a fada cewa muke mu a zo a fada mana domin muna da bukata akan a nuna mana abin da yake daidai amma da dalili amma mu ba mu karban ra'ayi matsalar ba mu karban ra'ayi amma in ka wani da kace magana kaza ta saba ma Allah ta saba manzo Allah saboda kaza wallahi mu a cikin jama'a muke miƙiya muke jama'a ran nan mun fadi kaza a wurin wa'azi ba daidai bane ga abin da yake daidai haka muke domin ba abun kunya bane abun kunya shine ka je lahira Allah ya ce ka taɓa fadin ƙarya dan haka ta huta shine abun kunya saboda haka jama'ar musulmi kun ji Allah ya saka da alheri kuma za mu yi amfani da yan mintuna kaɗan don ainihin mu amsa tambayoyi uku ko hudu insha Allah bismillah
farko assalamu alaikum ana sanar da mutane tafiyar gobe an ce karfe 2 za a yi insha Allah zuwa Kano kuma kamar yadda aka ce motoci sun kaskashi biyu akwai na 250 sun rigya sun cika akwai kuma mota na 300 wannan da dan ragowa waɗanda suke son su je sa iya tsayawa su ba da sunan su da kuɗi ko kuma gobe sai su zo da kuɗin kawai yayin tafiya na'am sai ɗan nan sai su ba Malam Khalid kuma za a tashi a nan masallacin Juma'a za a tashi a Tudun Jikun za a tashi a nan markazi na Tudun Wada a kuɗin mota da 300 ne bismillahir rahmanir rahim wannan tambaya ta fito ne daga mace ta ce assalamu alaikum game da maganar sadaka da budurwa da kace yanzu ni sadaka aka yi da ni yaya za mu yi mu gyara auren mu kuma sanda na bata masa rai sai yayi ta yi min gori da wannan sadaka da aka yi da ni a lokacin da ta yi wani abu kenan
gaskiya wannan tambayar ta tana da ma'ana ai amfanin wa'azi kenan akwai wani malami da muka je wa'azi mai diguri bara dattijo ne yana daga cikin almajiran farko da Malam Abubakar Gumi ya karantar da su a kasan nan shi kanshi ya tsufa a yanzu da ƙyar yake tafiya amma ya karatu wurin Malam Abubakar Gumi da muka je gaishe shi sai yake ce mana yace ku daure ku yi ta gaya wa mutane gaskiya duk irin bakin jinin da za ku yi kar ku daina faɗi yace muna matasa muna wa'azi an muka je Malam Abubakar Gumi sai ya sa jama'atu Nasarar Islam ta bamu kuɗin mai ta bamu kuɗin mota mu je mu shiga mota mu tafi yawon wa'azi yace sai muka ga muna ta wa'azi mutane basu daina saban Allah ba yace sai muka je muka samu Malam Abubakar Gumi muka ce malam zamu daina wa'azi daga yau yace me yasa sai muka ce mun ga mutane ba sa shiryuwa yace a'a in kuka daina wa'azi wato kun ba da dama kenan akan ƴaƴan da za a haifa nan gaba su ma su taso su lalace kamar yadda iyayensu suka lalace yace wa'azin da kuke a yanzu kuna yi ne domin iyayen nan da suka lalace in za su gyaru su gyaru in ba za su gyaru ba sai ku ci gaba da wa'azin in ƴaƴan suka taso suka ga ana wa'azi su ƴaƴan sai su bi yace kun ga kun samu alheri kenan to kun ga abinda Malam Abubakar Gumi ya faɗi haka ya faru idan aka daina wa'azi misali yanzu akan shan giya duk dan da ya taso yaga ana shan giya sai ya sha kawai amma aka ci gaba da wa'azi akan shan giya masu shan giya in suka ki dainawa yaran da suka taso za su taso su ji ana wa'azi giya ba kyau kun ga an gyara su an samu gyara ko ba a samu ba wannan matar da ta aiko da tambaya kuna jin in ba dan irin waɗannan wa'azozin da ake ba za ta san haka ba daidai bane har ta nemi gyara akai za ta nema ba da farko ina son ku gane mutanen da suka rinka bada ƴaƴansu sadaka din nan a zamun nan da a irin waccan siffar ba wai a siffar bada sadakar sadaki ba dan akwai wata siffar da ake a kasan nan ita ce sai ka kira mutum sai ka ce ka ga naira 500 dinnan eh ka rike ta da kyau zan sa maka sadakin ƴata naira 200 sai ka diba daga ciki sai ka biya na baka sadakar sadakin wannan daidai ne domin sadaka aka baka ka biya to amma a daura aure da budurwa ba da kai ba a tafi aice na janje ni gidan gauro har ta fada gidan wani tuzurin. Wannan shine ake cewa ba daidai bane. In aka daura wannan auren, hukuncin shi a musulunci shine fashi, wato auren dama bai dauru ba. To amma su wadancan da suka yi wannan abun, kar ku taba tsammanin cewa sun yi wannan abu ne da ganganci. Malaman su ne suka yi musu fassara da kuskure sai suka bi. To su kansu malaman ba za mu zarge su ba sai mu musu du'a in Allah ya ji kansu. Su ma dattawan da suka yi haka ba za mu zarge su ba sai mu musu addu'ar Allah ya ji kansu. Kuma niyyarsu ta alheri din nan Allah ya saka musu da ita. Sai a ce yanzu kamar yadda ta tambaya din nan, ya za a gyara wannan abu? Musulunci yana da gyara akai. Gyaran kuwa shine sai ta istibra'i, wato sai mijin ya kaurace mata ya daina saduwa da ita tsawon wata guda. Tsawon wata guda. Shikenan sai a sa mata sabon sadaki gwargwadon abin da shi mijin zai iya biya. In ya biya wannan sadaki, shikenan sai a haɗu a ɗaura auren nan. Ɗaura auren nan za a kira jama'a ne, ko ko an idar da sallah azhar ne ko la'asar, ko da mutum 10 ko 30, sai a ɗaura auren nan. Shikenan matsalar ta gyaru. ƴaƴa da suka haifa a da ƴaƴansu ne halal malak. Babu wata matsala a ciki. Wannan ita ce amsar tambayar ta. Shi kuma miji da yake mata gori, dan Allah, in ba sakarai ba, wane ne zai yi gori da abin da aka ce an yi ne da sunan sadaka? Shi dattijan nan da ya ba dan an ce mai addini bane yayi, kana jin yayi shegantaka ne? Ai ba shegantaka yayi ba. Shi a iya ganin shi yayi abin da yake daidai. Shi yasa kuka ji dazuna ce mu muna zargin bid'a ne, ba dan bid'a ba. Akwai bambanci tsakanin kai in kana bid'a zaka ji mun matsa akan bid'arka, zaka ji mun matsa akan bid'arka, amma kai sai kaga a ba jiya suka gama cewa kaza game da abin da nake baya kuma suke magana da ni, a kai namu ne, muna nan muna kokarin jawo ka, ba za mu bakka bid'ar ta cinye ka ba, amma ita bid'ar muke fada da ita. Jama'a mun gane wannan da kyau. To a irin wannan fajan, wannan dattijo da ya dauki ya ce ya baka sadaka, shi yana ganin ya aikata addini, to yanzu kai kana ganin banza ce ta fadi shashasha ke biki dan haka kake mata shigantaka? Haka zage ta kace ba ma sadaka aka bani ke ba, ba an rasa yadda za a yi da ke ne aka bani ba? To kun ga irin waɗannan su suke hana auren sunna. Yanzu auren sunna da muke fatan a rinka yi shine a yi aure a ambaci sadaki, sadaki cikin sauki. To yanzu in ka ɗauka kace ka sa mata sadaki naira 200, ya halatta a musulunci? To shikenan me zai biyo baya? Abin da zai biyo baya shine in ya zan jahili aka ɗauka aka ba, sai rinka ɗaukan cewa ai ta rasa masoyi ne. Ba 200 aka sa miki ba, sa'a ki nawa aka sa mata ba? 20,000 aka sa ba? Ke ko ba kwantai kikai ba dan an rufa miki asiri? To kun ga wannan sakarai ne, wannan sakarai ne. In ba sakarci ba, sunna ce ta annabawa aka raya, dukkan annabawa sun yi aure, har annabi Isa da bai aure ba, in ya dawo ƙarshen duniya zai yi aure, haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna. To sai ka zo kana zarginta, wai me ya laifinta? Wai dan sadakinta ya yi sauki. Wannan jahilci ne, kuma bai kamata ainihin kana musulmi ka rinka zama da jahilci ba. Wannan na daga cikin abin da muke kiran mutane zuwa gare shi. Kun ga jama'a shekaru kaza da suka wuce, kamar shekaru 15-17 da suka wuce, dadi inda ka je za ga masallaci da daddare ana karantar da mutane kawa'idi, ahalari, ana koya mutane addini. Mutane yanzu duk sun yi sanyi akan haka. To wannan yin sanyi, rashin dan zama ka koyi kawa'idi ko ahalari din nan, ba karamin jaraba bace a rayuwarka. Amma in dare zai ka dan riko bagadadinka ka je a rubuta a biya maka alifun ba'un, in yaso ka tsaya nan gobe a sake biya maka ta'un sa'un, a buɗe kawa'idi a ce maka ha za kitabu qawa'idus salati, a tsaya anan, wallahi in kana rayuwa a haka zaka ga sai rayuwarka ta zan akwai bambanci tsakanin kai da wanda baya karatu. Amma mutane sun daina karatu, kuma sai an faɗi matsalar karatu sai ka ji mutum kawai yana cin magogin sai ce ƙarya ne, ƙarya ne. Ka ka taba ji an faɗa da Allah? To ya zai ba za ka ƙaryata ba? Kana zuwa makaranta? Baka zuwa makaranta, baka zuwa wurin karatu. Shi yasa jama'an musulmi mu rufa kanmu asiri. Gaskiya dai wannan kuskure ne, aure kuma kungiyar da za a gyara shi in Allah ya so. Na'am.
Wannan yace shin ranar Ashura bakin ciki ake ko farin ciki? Sannan kuma game da matsalar kirga kwanakin nan, to wanne ne zai zama daidai?
Magana ainihin bakin ciki ake ko farin ciki ai bata taso ba, azumi ake yi, shine abin da yazo daga annabi. Bakin ciki ake ko farin ciki ake yi bata taso ba, abin da malamai suka ce jimani da nuna bakin ciki a wannan ranar bid'a ne.
nuna farin ciki a wannan ranar da annashuwa bid'a ne abinda aka ce abinda manzon Allah ya shine sunna azumi manzon Allah ya kashe Husaini kuma ai ba Husaini kadai aka kashe mana ba baban shi ba kashe shi akai ba Aliyu ba kashe shi akai ba cikin annabawa annabi Zakariya kashe shi akai annabi Yahaya kashe shi akai in dai muna soyayyar Husaini ce za ta sa mu bakin ciki ranar Ashura ranar mutuwa iran da aka yanka Zakariya me yasa ba za mu bakin ciki ba addinin musulunci jama'a ba addinin yan takife bane addini ne da karatu ake yi ba kawai hakan nan zaka yanki magana shikenan sai ka ce shikenan duk rana kaza an take wayo a rinka ainihin yin bakin ciki ko kuma duk rana kaza a rinka yin farin ciki wannan akan haka hudu ban mu ta juma'a yau gaba ɗaya akan haka ne ta kuje ku nemi kasadin yana nan an dauka akan haka muka yi hudu ba ranar bakin ciki bace ba ranar farin ciki bace yan shi'a ne ke bakin ciki wai dan rana aka kashe Husaini a'a in haka ne ranar da annabi ya rasu ashe in take wayo wannan ma sai a rinka bakin ciki amma ita shari'a abinda aka ce kai shi zaka yi yanzu kamar motar ka idan fetur ake zuba mata in ka je ka zuba mata gas zata tashi inda ake zuba ruwa in ka je ka zuba bakin mai zata tashi to haka addinin musulunci abinda aka ce kai kawai shi zaka zauna lafiya amma in ka je kana kamaka ne addinin musulunci baya san irin wannan ra'ayi azumi ake yi a ranar tasu'a da ashura dukkan musulmi namiji ko mace kowa zai iya yi abinda ake kenan Husaini kuma waɗanda suka kashe shi muna cewa Allah ya tsine musu albarka muna nan har mu mutu mu ma haka muke tsine musu matsayin mu kenan shikenan ba farin ciki muke dan an kashe jikan manzon Allah ba yau sahabin manzon Allah da aka tambaye shi Abdullahi dan Umar aka ce Allah gafarta mala idan na kashe kudin cizo a rigata jini ya zuba ya halatta in yi sallah da ita sai Ibn Umar yace kaji su mutanen banza mutanen wofi ku kuka zubar da jinin jikan manzon Allah a ƙasa bai dame ku ba sai jinin kudin cizo kake tambaya ta tashi ka bani guri su kansu sahabban manzon Allah ba su san wannan abu mu ma ba mu so amma matsalar ita ce ba a gane waye ya kashe ba shi ma wannan da Ibn Umar yake mishi yana mishi abu ne kamar yanzu a ce mutanen Kano su yi wa mutanen Zaria wani abu duk inda ka hadu da Kano sai ka ce ba ku kuka yi mana kaza ba to mutanen Iraki ne suka yi wannan kisan ka shine mutanen Iraki nan sai suka zo suna tambayar Ibn Umar gafarta mala idan jinin kudin cizo ya zuba rigata sai ya ce ku da kuka zubar da jinin jikan manzon Allah bai dame ku ba sai kudin cizo ta shiga bani guri kaga ashe abin yana damun su to wallahi mu kan mu din nan da a ce mun san wanda ya kashe jikan nan na manzon Allah wallahi kowa ya ce mun kira sunan shi mun banka mishi ainihin tsinuwa amma matsala ita ce babu ne da ingantaccen isnadi kuma yanzu muka gama gaya muku duk abin da zaka faɗa a musulunci akwai ilimi wanda yake shine ma'auni shine ilimin mustalahul hadith the science of the holy hadith the science of the authenticated sunnah ilimin mustalahul hadith yadda ake kanikancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma matsalar shi tace sai ka tara malami 100 baka samu guda biyu da suka iya ilimin hadisi ba dan yafi kowane ilimi fadi domin wani ilimi ne wanda bashi bukatar lalaci sai a baka hadisi 200 a ce ana so nan da jibuka haddace sannan ka gano mana wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba meye ma'ana kaza meye ma'ana kaza maliku da ya faɗi kaza da kaza ka fitar mana cikin hadisan nan waɗanne ne hujjar shi sai a ce nan da jibuka rubuto mana wannan to kai kuma kana da sabuwar amarya kana da sabuwar mota ka dinka sabuwar riga zaka fita kai gayu to ina malanta za ta yi amma malaman hadisi zuwa zai kulla kansa a daki ana sai da safa to shi lokacin gari ya waye lokacin zai fara karatu to ko mutane ba sa iya wannan kuma ku duba duk wani ilimi wanda da shi ake samun ci gaba sai ku ga mutane na ja ba da yanzu misali ilimin likitanci medicine da ilimin pharmacy na hada magunguna mutane baya baya suke da shi ilimin engineering mutane baya baya suke da shi yanzu ilimi akan computer mutane baya baya suke da ita yanzu yaro nawa ne zai iya buga maka computer anan muciya to kuma nan gaba in baka iya computer ba ko kai dan boko ne sai an ce ja baya ba a yi da kai kamar yadda ka san da in aka sai fili sai mai anguwa ya kira ka sai ka dangalo inki sai ka yarba ko ko ana nan tafiya tai tafiya sai a ce to sa hannu in baka iya ba sai dan ka ya sa dan haka in ka kai kudi banki dan ka ke sa hannu wata ran ya ga dama zai koma ya sa hannu ya janye kudin kana zuwa a ce alaji baka da kokobo ka ce a'a wace irin magana banza a ce gashi an sa hannu an karbe sai dai ka fadi ka suma shi kuma yana tanya kai akwa iban ka gani to abinda ake cewa yanzu computer nan kamata ya ace duk wani saurayi ya je koye ta. Ana nan akwai private organizations, akwai wurin koyar da ita wanda yake ba sai a makarantu ba, za a koya maka dan wata uku ne, wata shida ne, wata tara ne. Ga kuma iya Abubakar Computer Center anan cikin ABU, ka je kai certificate ko kai diploma ka iya. In ba haka ba wallahi nan gaba kana ji kana gani ka gama digirin, ka gama komai, ka miƙa takardar neman aiki sai a ce akwai certificate kai computer, sai a ce shi ayya gaskiya sai da computer. To kuma kafin wata shida ka je kai wasu sun zo, in ka zo sai a ce an dauki waɗannan, sai dai wata ma'aikatar shikenan. To ya kamata kanmu ya waye akan waɗannan abubuwan. Yanzu duniya abinda ake yi kenan, yanzu duniya ta koma computer, yanzu an yi al'aulama globalization, yanzu duniya an maida ita kamar wani ƙauye ne ɗan ƙarami guda ɗaya. Kana ɗakin ka yanzu sai ka aika da saƙonni duk inda kake so, kana da fax sai ka tura, yanzu nan sai ka wa abokin ka waya sai ka ce ka ɗauki saƙon da na aiko maka, sai ya ce eh, to sai da safi. Wasiƙa yanzu wa yake kai wasiƙa gidan post office? Sai ɗan uwa na talaka. Amma kana da telefon, kana da fax a ɗakin ka, kawai sai ka zira cikin minti ɗaya ya kai Saudi Arabia, sai ka buga mai waya ka karɓa, sai ya ce sai ka ce sai da safe, to da Allah in ka gama ka aiko min da naka kai. Amma ka aika gidan waya, wani ya san sirrinka, wani ya san kaza, bas fuqara'u kenan dangin mu. Jama'a mun gane wannan da kyau, Allah ya taimake mu. Na'am.
Wannan yace mutum ne ya gina masallaci ya bayar sadaka ga musulmi. To yana da yaro bayar rasuwar shi sai ya maida masallacin wurin kada mandiri. Shin yanzu shi mahaifin yana da laifi kan buga gangar da ake a cikin masallacin?
Zai da laifi ko misqala zarratin. Shi dama ba masallaci ya gina ya bayar ba? Ai bai bayar da wurin kalangun mandiri ba ko? Masallaci ya gina ya bayar, don haka yana da ladan masallaci. Dan shi da ya rikidar da masallacin nan ya mai da shi wurin mandiri, musulmin da ke sallah a masallacin suke da haƙƙin su ga sun hana shi. Wannan shi ne kawai. Buga mandiri ba addinin musulunci ba ne. Wannan kuma ba ni na faɗa ba, magana ta fi ƙarfina. Ɗazu na gaya muku, ku duba littafin Al-Madakhal na Ibn al-Hajj. Ya ce masallacin duk da aka kaɗa mandiri in aka yi sallah ba a karɓa ba. Ya ce sai an rushe masallacin, an haƙe ƙasar ƙasa. Ai Hausa, ƙasar ƙasa. A haƙe ta, ya ce a kawo wata a ciki, a kawo wata a aza ginin. Ya ce sannan a yi sallah da wasu tabarmin. Sannan Allah ya karɓa. Ya ce wallahi ba haka ba, Allah bai karɓi sallah ba. Kuma shekarar shi 800 da wani abu da mutuwa. Littafin Al-Madkhal na Ibn al-Hajj, bari mu faɗi da Hausa, malaman soro, madhalu, madhalu.
Don Allah, idan Aliyu kameraman yana nan da Allah, an tashi ana san a gaishe Aliyu mai ɗaukar video. Wannan kuma ya ce malam ya halatta a ba musulmi kwangilar gina coci?
A'a, bai halatta ba. Ba wai kwangilar gina coci ba. Kai a matsayinka na musulmi, ko da burkila ne kai ko lebura, in aka gayyace ka coci bai halatta ka je ba. Wannan malaman musulunci sun haɗu akan rashin halaccin musulmi ya gadi ko ya gini ko ya wani aiki na kafinta ko shafe ko daɓe ko ginin coci. Duk aikin da ya shafi coci bai halatta musulmi yayi ba. Wannan ita ce tambatacciyar fatawa a cikin addinin musulunci. Ka karanta littafin da malamai suka rubuta suka sa mishi hukumu bina'il kana'isi wal biya fi biladil islam, hukuncin gina cocina da ainihin ɗakin bauta na ainihin wato yahudawa a ƙasashen musulunci. A taƙaice dai bai halatta ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Na'am.
Sai dai tambayar nan, baka ansa ba cewa saɓanin ƙirgan nan.
To maganar saɓanin ƙirga, ni abin da nake cewa jama'a, kun ga ina gaya muku matsalar nan ta fi ƙarfin mutum ɗaya. Matsalar nan abin da muke cewa shi ne matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya, wadda yake abin da ake buƙata shi ne, jama'a ku ɗan saurara, za mu yi addu'a tukuna don Allah. Abin da ake buƙata shi ne al'umma su yi ƙoƙarin naɗa wakilai zuwa ga sarkin musulmi don aje a same shi akan matsalar rikicin ganin watan nan. Matsalar nan ta fi ƙarfin wani malami ɗaya ko wani sarki ɗaya ko wata ƙungiya ɗaya ko wani masallaci. Don haka ni abin da nake ƙarfafan musulmi a kai shi ne, ba daidai ba ne mu bar al'umma akan haka. Yanzu akwai wasu matasa waɗanda da dama daga cikinku da muke yawan wa'azi da ku, kun san su a Gombe, su ai har sun nada komiti sun aika wa sarkin musulmi. An samu wasu a Kano har sun nada komiti sun aika wa sarkin musulmi. Abin da ya kamata kenan, in aka damu sarakunan akan matsalar, za su san cewa harkar ta dame su. Amma in aka yi shiru aka yi watsi da matsalar, su dama fa bata dame su ba. Yanzu su sarakunan kasar nan abin da suke gwagwarmaya shine gwamnati ta nuna musu meye matsayin su a wurin gwamnati. Su yanzu ba matsalar wata ko ya gani ko ba ya gani ba, oho, su matsalar su kenan. To amma tunda suke sanarwa, to wajibi ne. Yanzu misali, akwai mai anguwar da yasa aka yi sallar Idi ranar Litinin a anguwar shi a Kano, an cire shi. Sarkin Kano ya cire shi. Jaridar Weekly Trust, Daily Trust tana nan a wurina, an cire wannan mai anguwar. To ashe kun ga wannan matsalar tana da ainihin girma, tunda har za ta sa a cire mai anguwa, ta sa a cire liman. To kamata yayi ayi kokarin a san yaya za a yi. Don haka ni abin da nake cewa, kirgen lissafi a wanne kake, sai kai azumi a haka. Amsa tambayar ka kenan. Yaushe ne 9 ga watan ka? Sai kai azumi ran nan. Allah ya biya, Allah ya saka da alheri. Jama'a mi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya dauka musulunci da musulmai. Allah ya rusa kafirci da kafirai. Marasa lafiya daga cikin marasa lafiyar mu, muna roƙon Allah, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ba su lafiya. Waɗanda ke kwance a gidaje ko asibitoci, Allah ya ba su lafiya. Alhazanmu da suka je aikin hajji suka dawo, Allah ya karɓa musu. Muna ainihin addu'a ta musamman waɗanda suka rasu daga cikinsu, Allah ya gafarta musu. Waɗanda suka dawo lafiya, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karɓa ibadojinsu. Waɗanda suka dawo da larurori, muna roƙon Allah ya taimaka ya gusar musu da larurorin nan. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya. Allah ya raba mu da bid'a da dukkan dangogi da nau'o'in saban Allah. Allah ya haɗe kan musulmi a bisa alƙur'ani da hadisi, amma ta hanyar fahimta malaman farko. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, wanda bai gane inda aka dosa a musulunci ba, Allah ya sa ya gane. Wanda bai musulunta ba, Allah ya musuluntar da shi. Wannan tafiya da muka ɗauko, muna roƙon Allah ya tabbatar da digadiganmu, Allah ya zama da Allah, kada ya zama da ƙafafuwanmu. Akwai wasu masu wa'azi game da shari'a, mu ne musu addu'a ta musamman, Allah ya saka musu da alheri. Kuma suna sanar da musulmi ma za su yi wa'azi a gobe a ainihin samur masallacin juma'a. Allah ya taimake su wajen a amsa kiransu, shari'ar musulunci ta tabbata a nan Najeriya gaba ɗaya, musamman a jihar Kaduna, kuma musamman a nan yankin Sabon Gari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. اللهم انصر المجاهدين في البوسنة وشيشان والفلسطين وغيرها من سائر بلاد الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. دو الله ماسو كراتين سافي منا سنه دسو با اي كراتين نان دا سافا با ماسو كراتين سافي دا موكي يي با زا اي با اغوبي با زا اي با اجيبي ماسو كراتين سافي دو الله منا سنه دسو.
السلام عليكم. باقي ودان دا سيكا زو دغا نيتا اكو ابوكي دا اكا تانا دن موسو سن سجي مسلاچين كوفر جيران الكيفا baki da suka zo daga nesa akwai abinci da aka tanadar musu a nan masallacin da ake karatu sannan wani